More music at houseofsongs.com.
Matakishia samalakia kesa kumfa
mungata kai parapua ni uwegida ni kuma amaria
uwegida alkhairan waliyata shamaki agoki lallai ga zuciyata ke kwa amarya sarauni ya kike a farata baba abin da zai raba miki na gaban motata abin da na fi so shi ne zan alkinta ga kwa araye na sani ma zan koka ba
Yeah.